الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jin yanawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi da cikin ikonsa da amincewarsa da kadantawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka don ci gaba da karatun mu cikin littafin talqisu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifatu sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbar al-harama har zuwa sallama kamar kana ganin ta karkashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli wato ni salla kamar yanda kuka gane ni ina yin salla a yau muna yammacin ranar asabar wanda ya daidai da 15 ga watan jumadal akhira hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 447 da ya dace ma 5 ga watan Disamba 5 ko 6 shidda ga watan Disamba watan 12 miladiya ta 2025 darasinmu da ya gabata tsawon sati 2 ba a yi ba karatu sai yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon jajircewa da tabbatuwa dan ba manta ba mun gama muna cikin matsala da malam ya kawo mana bayani game da abin da ya shafi zama ko mu ce sujjada matsala ta nawa zan matashi 100 a sajjada ta saniya matsala ta 118 sanji nan fajiban na ko fajiban na ina za mu tashi a sajjada ta saniya wato sujjada ta biyu in gani bayan mutum yanzu zai yi sujjada da yadda za ka daidaito a sujjada da irin in ka ɗago daga sujjada zaman da ake yi wani irin zama ake yi akwai zama wanda ake ce ma al-iftirash akwai zama wanda ake ce ma al-iqa akwai zama kuma wanda zan mu gani a gaba shi ne at-tawwu duka wannan mun gane su kuma mun gani yaya zaman yake sai malam zai ci gaba da yi mana bayani ya ce as-sajdatu thaniya bancin ka yi wannan zaman na farko to yanzu abin da ya rage maka sallah shine ka koma ka yi sujjada ta biyu kai sujjada ta biyu har yanzu dai muna cikin raka'a ta farko sai yace summa yukabbiru wujuban sannan yayi kabbara wato wajibi wajibi ne yayi kabbara mun gani cewa duk lokacin a cikin sallah daga wannan gaba zuwa wannan gaba ba shiru ba ake kawo a da yaka a'a akwai ambaton Allah da ake yi shine kabbara wajen ruku'i shine ake dagowa da sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd amma duk inda ya zamanto ana daga wata gaba ce ta sallah za a ta wata gaba to kabbara ce za shi yasa nan malam sai ya ce ma wujuban kuma wajibi ne yace wa yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyana ce wani lokaci mutum zai daga hannun shi tare da kabbaran nan a bayan mun gani cewa lokacin da zakka tahi sujjada lokacin da zaka dago daga sujjada ko kuma zaka tsaye sujjada akwai daga hannu kana iya daga hannu ka ce Allahu akbar kana zanne ce Allahu akbar sai ka tsaye sujjada kuma in ka dago ma kana iya Allahu akbar ka daga da hannu saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana daga hannu amma wurin da ya zamanto kullun mafi yawa ana daga hannu kamar yadda hadisin Abdullahi dan Umar ya tabbatar wurare guda hudu ne an fahimta wurare guda hudu ne wuri na farko wani wuri in za a shiga cikin sallah na farko in za a shiga cikin sallah na biyu na zuwa ruku'i in za a je ruku'i shi ma ana daga hannu wajen kabbara na uku na gowa daga ruku'i na hudu zuwa a wannan ahya ne wani lokaci ne
zama raka'a biyu an ta
zama na raka na sujada misali yawwa sujada farko sujada ta farko sujada ta farko amma kamar raka sallah ne raka abudu idan kai raka bi ai zakka zamna to lokacin da zakka dago to shi ma kana dagowa da hannu wannan su tabbas kullun daga hannu zakka ne kai
kai tayya kamar da zamna da zaman tayya ko
a in zakka tashi ba
a in zakka tashi
sai ba kai raka ta dago an fahimta da yanzu misali zan mi sallan magarba zan mi sallan isha'i guda kai raka a guda biyu misali da isha'i misali ya dago wannan raka'a shi ta sujada ta isha'i raka'a ta biyu yana yin mene tahiyya ta farko to lokacin da zai tashi to anan ma akwai daga hannu to wannan guda hudun su wannan kore yaushe to amma wasu wurare na'am
wannan wurin wannan gaba daga hannu lokacin da mutum ke zaune da ya shigo ko sai ya ɗaga mai
yawwa to zan mu zo kan wannan matsala yanzu kafin mu dawo nan wannan wurin kenan shine in ka tashi za ka yi kabbara ita ce cikon ta wace cikon ta hudu to sai kuma wurare da ake tafiya wajen ɗaga hannu kuma suna kabbara to sauran wuraren da baki ɗayan su wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wani lokaci bai yi an fahimta wani lokaci yana yi wani lokaci bai yi dan kaka ga wani ya ji zai sujada yayi haka Allahu akbar ya sai sujada kace mishi a ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wani lokaci bai yi to sai daga hannu kuma a yauta ne mutum zai daga hannu shi ne tambaye dan kuma shin kafin in tashi zan daga hannu ko kuma a atina tashi zan daga hannu wannan kuma zai koma bayanin mu na farko an fahimta shine wajen yin kabbara kabbara idan zaka yi wajen daga hannu kana da hala guda uku ko kai a tare an fahimta misali ina zaune zan tashi ina Allahu akbar in tashi da daga hannu na inde ko kuma a in daga hannu na in yi Allahu akbar in tashi ko kuma a asina tashi ko in daga hannu duka wannan wato ya tabbata mutum zai iya yin wani yana iya yana zaune ya daga hannun shi ko kuma in ya tashi ya daga hannu ko kuma ya zaman to ya daga tare da wato kabbarar tashi wallahu ta'ala ala wa ala kinan shine nan ma da yake yace wa yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ayana kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayen shi tare da wannan kabbara wani lokaci shine mas'ala ta 119 sai mas'ala ta 120 malam yace wa yasjudu sajdata thaniya wa hiya ruknun aidan yace zai yi sujada ta biyu idan mun ga sujada ta farko yanzu kenan ta biyun ce zai yi ita ma kuma rukuni ce rukuni ce wanda in bai yi ta ba sai yayi mene in bai yi ba sujada wannan sai yayi
mene
sai yayi a lilan wannan mi wannan raka'a saboda shi rukuni dole sai an kashi in kuma ka riga ka huce shi yanda ba zan da za a yi kai su rage shi to shine sai kai a lilan wannan raka'a sai zaman to kayi wata raka'a a madadinta sai ce wa yasna'u fiha ma sana'a bil juda sannan shi ma sujadan nan da kai zakai kwatankwacin abin da kai a sujada ta mi ta farko a sujada ta farko mi ake yi idan kai sujada mi zakai zikiri shine ambatan Allah subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala ko kuma subhana rabbiyal ala wa bihamdi ko subhana rabbiyal ala wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi da sauran ambatan Allah wanda suka yi bacin shi kuma da addu'a kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amma sujud fa yasayidu bid du'a Allah yace amma sujada ku yi matakar kokarin yin addu'a a cikin da fa aminun an yustajaba lahu ya cancanta a karba muku addu'a ku da sujada ma an zo addu'a ake yi mutum ya nace yi ta addu'a yi ta addu'a malamai suka ce ubangiji subhanahu wata'ala wajen addu'a yana son naci nake son naci kai tai kai tai kamar yanzu irin yaron ta a gida zaka ga yaro yana ma naci ana in gane naci ubangiji yana son a yi mishi insisti kai 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 ta bubbuga kofar ya ambure kada ka gaji kada ka gaji shine kai tai kai tai kai tai ha ubangiji subhanahu wataala ya karba ma to sabanin mu kuma kawai daga ka zo ka yi ka bubbuga ka dai shikenan sai ka jira mi ne rezulta sai ka jira rezulta to ba haka nan bane ba ta rana rezulta kaso ka zo daidai lokacin da zaka dan cigaba da yi za a amsa maka to sai ka fara to ka gani ai result ba za ta samu ba in ba dan rahama Allah subhanahu wa ta'ala ba to shi yasa a sujjada kuma ake so a yi ta'adda kuma yanda muka yi bayani a baya cewa kuma in ka so yin addu'a akwai ladabi na yin addu'a addu'a ba kawai bane ka zo ko Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza a'a akwai ladabi na yin addu'a wanda kuma akwai lokuta kamar yadda muka sani zababbu wanda a wannan lokacin in kai addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokaci ne na mazinnatul ijaba lokaci ne wanda ake karba ma mutum addu'a idan yayin addu'a irin wannan lokaci ga sunan lokuta burjik kullum muna da irin wannan lokaci kan kanin kiran sallah da zai kama lokacin karba addu'a cikin sulusi ɗaya na dare ɗan ciyar na ƙarshe na dare dai misali wajen inar zuwa ƙarshe ko kuma dezer sai fanda lokaci shi ma wannan lokaci ne na a karba ma addu'a irin bayan sallar la'asar na ranar juma'a shi ma lokaci ne na a karba ma addu'a kai ta addu'a to kaga in ka samu irin wannan lokaci misali bayan kafin ada da ya kama an yi kiran sallah kuma in zaka fara addu'a malamai suka ce yana da kyau yana daga cikin ladabi ka daga hannun ka in ka daga hannu kuma ka fara da yabon ubangiji subhanahu wa ta'ala ka yabi Allah ka yabi Allah ka yabi Allah Allahumma kai irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo nasu shi wanda suke nuna mana irin ka yabi ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda Allah yana so a yi shi shi yake san haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisu shafa'a hadisi na ceto yake ce mana a ranar kiyama lokacin da za a zo a ceci al'umma a je a yi hisabi al'umma ga baki daya an tsaye wajen annabi adam annabi adam ya ce a shi yau ba ya yi ba magana annabi ibrahim kaza annabi nuhu annabi musa annabi isa karshe dai sai an zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace zai zo wajen ubangiji subhanahu wataala yayi sujjada yace a lokacin Allah subhanahu wataala zai lakanta mishi wasu kalmomi na yabo wasu kalmomi na yabo Allah zai lakanta mishi yayi Allah yayi Allah yayi ba Allah tukun Allah subhanahu wataala yace mishi ya zamanto ya daga kanshi ya Muhammad saltu ta washfa'tu shafa ka tambaya a baka abin da kake so ka rumi ka nemi ceton wanda kake so a baka ceton shi ka gani ya fara da ni da yaban Allah subhanahu wataala to kai ma in ka zo yin addu'a ka ka nemi ya karanga yaban Allah yaban Allah shine ka zabi irin sunayen Allah da tsarkaka ku Allah subhanahu wataala yana da sunaye wanda aka ambata mana dari ba daya wanda da cikin sunayen nan kuma gwalgwadon mas'alarka gwalgwadon bukatarka ka nemi suna wanda yake na Allah na wannan bukata in abin da kake so abin da kowa ya yi ittifaki yana so menene ar-razzaq kai ne ce kudi ar-razzaq Allah ne azurta ba in ka so ka ringa ya razzaq ya razzaq ya razzaq Allahumma anta razzaq kai ringa Allah kai ne mai azurta ba wanda yake sai azurta in ba kai ba ko da hausaka ko da hausaka kai dai kai dai kai ba Allah ka jinjina ma cewa babu makawa babu inda zaka je ka nemo in ba wajen Allah kuma kai ta da zuciya daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana karba ma mutum addu'a wadda ta huto daga cikin zuciya akwai addu'a wadda ta huto daga cikin zuciya akwai addu'a wadda kai kanka ka san wannan addu'a taka in wani ne a gidanku zai karba ba zai karba ma ba saboda kawai ana yi daman baka nutsu ba hankalinka ba a wajen ba kawai ka zo zuciya kaga wasu suna addu'a kawai ka miƙa hannuwansu ku bari ga nan yana zuwa bari amshi wafiya wannan ko ka amshe ta in baka samu ba yaqini ba lalle bane ba Allah ya wannan in maka a kai addu'a da yaqini daga cikin zuciyarka ta ringa hutawa cewa wajen wa kake nema wajen Allah bancin kai wannan sai ka bujiro da bukatunka in ba cikin sallah bane ba misali kana iya ka tsara da irin salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin ladabi wanda yake na karba addu'a ka yabi Allah ka biyo da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama to ka bujiro da bukatunka wajen Allah subhanahu wataala to a sujjada dai ana so mutum ya yawaita addu'a kuma kai naci ga addu'a kada ka yi so sai kada ka yi so bi ka ce ka wadatu a'a yi matukar kokari ka zama to ko da yaushe kawai addu'a ne kake sa muke cewa addu'a ita ce ta kogon mummuni ko ba haka nan dabobin ka ce ko mun ka a hannunka kawo kai kai so ake kawo ka furta Allah subhanahu wataala sai ya biya ma to Allah subhanahu wataala ya dada da mu idan mutum zai yi dukkan abin da yayi a sujjada da farko zai yi shi haka shi ma a sujjada da biyu idan shine mallan yace mana wa yasna'u biha ma sana'a bil ula zai aikata abin da ya aikata a cikin sujjada ta farko idan wannan shine sujjada ta biyu irin sujjada ta farko ce mutum zai sai mallan yace to jalsatul istira to yanzu idan kai sujjada ta biyu mi zaka yi yanzu dagowa zaka yi kaje mi ne kaje raka'a ta ta gaba ko to anan kuma akwai wani zama da ake ce mishi jalsatul istira zama na hutu zama na hutu sunan ne aka mishi zaman hutu ba wai kan ka gaji ne ka tsaya ka huta a sunan ne aka mishi zaman na hutu jalsatul istiraha wani dan zama ne ake yi kafin mutun ya miƙe misali ka dago daga sujjada Allah Abdullahi Rahman ka dago daga sujjada zakka tashi kai raka'a da biyu to sai ka dan zauna tukun ka dawo ka tashi an fahimta yawa tukun sai ka tashi an fahimta to wannan dan zaman da yi shine ake cewa jalsatul istira ba kawai in ka taso ba da ka taso daga sujjada ka yi ne ka meke shi ba haka ba a'a ka dan zauna ka dan haka sai ka dawo ka tashi ka tayi raka'a ta tagaba shine mallan yace fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajda as-thaniya idan mutun ya dago kanshi daga sujjada ta biyu wa arada an-nuhuda ila ar-raka'ati ath-thaniya kabbara wujuban idan kuma sannan ya nufaci wato zai tashi zuwa raka'a ta biyu yace to kabbara wujuban zai yi kabbara ita ma wato wajibi yace wa yarfa'u yadayhi ahyana shi ma nan lokacin kana iya ka daga hannayenka wani lokaci kenan wannan kafara kana iya daga hannayenka wato wani lokaci kuma kabbarai wato ta wadata mallan yace wa yastawiya qabla an yanhada qa'idan ala rijlihi lil yusra mu'tadilan hatta yarja'a kullu 'azmin ila mawdihi to kaga siffar zaman shine yace ka daidaita kafin ka tashi qabla an yanhada qa'idan ka daidaita a zaune kafin ka tashi tsaye ala rijlihi lil yusra zaman da zaka yi zaka zanna ne akan kafarka wato ta hagu mu'tadilan kana mai daidaituwa hatta yarja'a kullu 'azmin ila mawdihi har sai kowace gabat ka ta dawo wurin ta kenan kamar yadda muka ce in ka je kan wata gaba zaka yi sujjada misali da aka ce in ka je sujjada sai ka nisu kowace gaba da aka ce ta yi sujjada ta haɗe wajen ta to haka in ka zo ka zauna sai ka zamna kamar komin ka ya dawo a zamna kake tukun sai zaman to ka ciratu wato ka meke kenan wannan shine ake ce ma jalsatul istiraha zama wato na hutu da wannan zaman yana da kyau ya zaman to mutum yana yi matsala ce wadda take akwai sabani wajen malamai suke cewa ai sai in wai suka ce ai sai in mutum ya gani wasu suka ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fara yin wannan zama ba face sai lokacin da ya zaman to ya tsuba ya lalci shin daga to ala kulli hal duka wannan maganganu malamai suka ce matakar ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kenan kai kokari ya zaman to kai ma kana yi shine wato abin da ya zaman to ya inganta kamar yanda nan malam ya mana nuni akan wannan wa alaikum assalam wa
rahmatullahi wani lokaci ne ake yi wani zama a tsakanin raka'a biyu na malami ko kuma a tsakanin raka'a biyu da tsakanin shi ne wani ne ko ko ana iya a yi a cikin dukkan
su akwai wanda suka ce kamar duka wannan ya ɗauko asali ga kan wanda suke cewa zama ne na hutu na hutawa an gaji an fahimta kenan wasu suke ganin a kenan ne a raka'a ta uku zaka taso ta hudu kenan zaka yi saboda ka zo kai raka'a ta ɗaya sai biyu ta uku wasu suka ce a raka'a tun wannan zaka yi ta farko amma dai abin da ya tabbata yake da rijali wajen malamai shine zaka yi shi a kowace wato kowace tasawwa sawa'un biyu na farko ne ko kuma biyu na ƙarshe ne ko da kuma nafila ce kake ko kuma sallah ce mai raka'a guda biyu idan duka wannan zaka yi shi akan wato duk lokacin da zaka dago zaka yi wannan zama wanda ake cewa jalsatul istiraha sai mallan yace ar-raka'atu ath-thaniya yanzu ban yi da raka'a ta farko an fahimci raka'a ta farko gabaki daya, babu tambaya akan raka'a farko tun farkonta, tsayuwa da yin ruku'i da dagowa daga ruku'i da tahiyya sujjada da dagowa daga sujjada a zamna da komawa sujjada, sannan kuma da dagowa a yi istirhajjar istiraha, sannan a miƙe duka, wato mun gani shi karatu da ya gabata. To sai yanzu malam ya ce mana to raka'a ta biyuwa ita kuma yaya ake yin ta. Malam ya ce summa yanhaj mu'talilan 'ala al-ardi bi yadayhi al-maqbudatayn kama yaqbidu al-ajinu ajinu ila raka'ati ath-thaniya wa hiya rukun. Tashin da zaka yi ka sai raka'a ta biyu. Malam ya ce tashin da zaka yi zaka kumshe hannayenka haka, ka dora ta a ƙasa, sannan ka dogara akan wannan hannayen. Yani ne dogaro akan hannayen nan, kamar yanda inda wani zai zo zaka tashi ya dan taba ma hannun nan, wato zaka iya mini, zaka iya faduwa, shine ake ce ma dogaro. An fahimta kenan? Duk ƙarfin ka ta bada shi ina ka fi ka bada shi wajen tashi a saman hannayen naka, sannan kuma ne ka miƙi zuwa raka'a ta mi zuwa raka'a ta biyu. Malam ya ce wa hiya rukunun raka'a ta biyu ita ma wato rukuni ce kamar yadda muka sani. Ya ce wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula, ita ma raka'a ta farko ita biyu irin yadda abin da kai a ta farko haka zakai. An fahimta? Irin yadda kai a ta farko haka zakai. Ya ce illa annahu la yaqra'u du'a'a istiftah, sai dai ita ai a can raka'a farko da zan mi mun mara da addu'a mi addu'a istiftah addu'a buɗe sallah. To yanzu ta biyu in ka zo ai baka yi ba addu'a buɗe sallah, tunda ai da masallar da ja ka fara ta abu da take yanzu kana cikin sallar, kenan a ta biyu ita baka yi da wannan. Sannan kuma abu na biyu malam ya ce wa ja'aluha aqsar min ar-raka'atil ula, sannan ka sanya ta kada ta yi tsawon raka'a farko, da zamanto ta yi gajeruwa ce ba rafar da raka'a ka wato ta farko, kamar yadda a karatun mu na ahlari ne ko mun yi bayani kan wannan. In ka ce misali in zaka yi sallah, kai zaka yi sallah asuba, a raka'a farko na karanta aya 20, to raka'a ta biyu in nazo kada in zo in ce zan karanta aya 20 irin wacce, kuma kai in zo in ce zan karanta aya 30 ta wuce wacce ma, a'a sai dai ta zamanto mi ƙasa da ita kaɗan, kuma ka karanta aya 10 ko kuma aya 15, kuma kada ka canka karanta 20 ƙanana kuma nan ka ɗauko dogaye 10 wanda sun yi 20 in wancan, kaga ai tsawon zai yi wannan ko? Kenan ba da wannan din baki ana nihi da mutta inda san in kada ya zamanto ka jata irin yanda ka ja ta farko. Yanzu shine malam ya ce wai ja'alu fa aqsar min ar-raka'atil ula, mutum ya sanya ta tafi karanci game da wato raka'a farko. Kina wannan ita ce raka'a ta biyu, irin yanda kai ta farko haka zakai, banda mene? Banda du'a istifta, du'a istifta dan kuma tsayinta kada ya kai ta farko. Kinan su ne bambancin raka'a farko da raka'a ta biyu, amma dai duka wasu abubuwa da ake aikatawa wato iri guda ne. Yanda zaka yi ruku'i kai ambaton Allah azkar a cikin ruku'i, haka kai sujjada kai azkar, haka ka dago duka haka zakai. Da fatan an fahimta. Sai malam yace as-sujud lit-tashahhud, al-julus lit-tashahhud, yace zama domin yin wato tahiyya. Idan mun yi da raka'a ta biyu yanzu zama zan mimimi ne mi tahiyya, sawa'un tahiyya ta ƙarshe ta sallama idan sallar wata sallah ce, idan asubahi ce, ko kuma zama na farko na tahiyya wanda idan sallar magariba ce ko kuma masu raka'a guda hudu. To mas'ala ta 129 malam yace fa idza faraga min ar-raka'ati ath-thaniyati qa'ada lit-tashawwud wa huwa wajib, idan mutum ya gama wato raka'a wato ta biyu to zai zauna dan yayi tahiyya, yace kuma wannan wajibi ne. Yace wa yajlisu muftarishan kama sabaqa baina as-sajdatayn, zai zauna kuma yayi zama wanda ake ce ma al-iftirash, wani zama ne iftirash mun ganshi a baya, wa zai gwada mana a ringa aflike din na siffar sallar ce ake haka ne, an yi muwafaka haka ne. To al-iftirash a'a yanzu wannan al-iftirashi ne dan ka rike sunnan
sunnan
yawa wannan shine al-iftirashi kenan wannan shine al-iftirashi shine zaman da ake yi wato na takiya an fahimta sai ce wai yuris muftarishan kama sabaka zai zamna ya shunkuda wato kafwace ta hagun ya zamna a kanta ita kuma ta dama yayi ya kafata ya tsira ta yace kama sabaka bayna sajdataini kamar yanda ya gabata zaman da zaka yi wato tsakankanin wato sujada guda sai yace maka lakin la yajuzu iqa'una wancan zaman guda wanne ne wanda muka gwada yawwa to a tahiya wannan zaman malam yace bai halatta ai wannan zaman an fahimta wanda duka kawawan naka zaka musu sai haka ka zauna akan mi akan digadiganka an gane to wannan zaman a tahiya ba ai sai dai inda darura da fuzuri shi kuma inda darura ta zo da man tana ad-daruratu tubihu al-ma'zura kamar misali darura ta zo kai ne baka iya wannan zaman wani al-iftirash saboda kawaka ko wani abu amma ka iya yin wannan to wannan babu damuwa ko kuma wani abu makamancin haka na uzuri amma dai haka ka zo gashi nan wuri komi zaka iya zama ina abinda ake yi shine zaka yi shine zaman al-iftirash shine zaka shinku da kawaka ta wato gosh ka zamna a saman ta sannan kuma ta duba ka zaman tuka kawa ta haka amma wancan zaman yace malam yace ba zai haratta ba mun yi shi in ba wata darura ba ta zo ma yace wa yada akaffahu al-yumna ala fakhidhihi wa rukbatayhi al-yumna yace zai dora hannun shi na dama a saman cinya shi da kuma guyoyin hannu kenan in ka zamna in kai zaman nan hannun ka na dama ina zai hau saman wato cinyar ka da dama hannun ka na dama saman cinyar ka da dama yace wa nihayatu mirfaqaihi al-ayman ala fakhidhihi la yub'adu anhu shi kuma karshen wato hannayenka hannaka karshen murfaqayenka nan ya zamanto a saman didi wajen gwiwar ka yanzu kada ya zamanto yayi nisan ka da su idan misali fara mana zama a dora hannu yauwa kaga haka idan ka gani duka da nan ɗinka yana karshen yana nan daga wannan wajen gwiwa hannu yana saitin cinyoyinka shi ma nan ya taho har zuwa wajen gwiwa hannunka kafin ka yana nan saman gwiwa hannunka malam yace kina haka zaka dora hannu yace wa yabsutu kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa rukbatayhi al-yusra shi kuma hannunka na hagu zaka shinhuda shi ana an fahimta a saman ta wato dama a saman ta ta hagu yace wala yajuzu an yajlis mu'tamidan ala yadayhi wa khususan al-yusra yace bai halatta ka zamna ka dogara da hannayenka yace barantana ma hannun hagu me dogara da hannu misali irin zaman da wannan ka dan sa hannunka haka an zauna ka dan sa hannunka ko ka dan dahi haka ka dogara da shi ko kuma duka hannayen haka kaga ai wannan sallar ta kai mun ce sabuwa ce kai koyo mun san ba ina ka koyo a hannayen ka zaka tura saman cinyoyinka haka ake tura su na dama akan cinya hagu dama na hagu a saman wato cinya hagu sai ce ta hadithul isba'i wan nazri ilayha in kai haka nan kuma akwai jujjuya yatsa da ake yi to wannan jujjuya yatsa kuma da kallon da misali yana sallah idanuwan shi ina suke kallo wajen sujada to amma in aka zo tahiya idan mutum inda zai kalla shine wannan ya tsaye an fahimta to shine malam nan zai mana bayani yace wa yaqbidul asabi'i kaffihi al-yumna kulluha yace mutum zai damki zai matsi ya kame wato ya tsotsin hannayen shi na dama gabaki ɗayan su yace wa yada al-ibhama ala isba'ihi al-wusta wannan ita ake ce ma al-ibham ibhama babba wannan kuma wannan al-wusta ta tsakiya wannan as-sababa ita ake ce ma manuniya to wannan al-ibham ita sai ka dora ta a saman mene a saman wannan ta tsaka haka an fahimta zakka dora ta haka kaga ko ba haka ba zakka yi ka san sallah ko me yana ka kora addinin musulunci haka yake haka zakka yi ka dora ta akan wannan ita kuma wannan sai ya zama to mene ka kada wata rana shi ne ce wata rana yuhdaq bihi ma halafa to wani lokaci kana iya ga musu haka kai kamar ruwan kai halafa ka wannan din su dan kasu kamar sun zama to sarki amma yanzu da wani lokaci ta kuma babba kuma ka dora ta me bisa wannan kina wani lokaci ka musu haka wani lokaci kuma ka musu haka an fahimta yana shine nan malam ya wannan yace wa yushiru bi isbihi sababa ila alqibla ita kuma wannan manuniya ita zakka duna ta zuwa ga alqibla yace wa yarmi basarahu ilaiha ganin ka kuma ka maida shi zuwa kan an fahimta yace wa yuharrikaha wa yad'u biha min awwal at-tashahhud ila akhir yace zakka ringa kadata kana girgiza ta haka tun farkon da ka fara tahiyya har zuwa karshe kana kuma kallon ta kinan ka gani in ka zo tahiyya ka zamna kana tahiyya hannayenka ka damke su na dama shi na hagu wannan barin shi ake na dama ake magana kinan ka damke shi damkiya kuma kai haka ko kuma kai haka ita wannan ka nuna ta kuma ka rinda kallon ta anan ba wajen sujada ba taka kalla inda taka kalla shine taka kalli wannan ya tsaka kuma kana kada ta kana at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka hadwa kai duka sai ga ida ga baki dai kana tahayyikin ta an fahimta malai yace wala yushiru bi isbi'i yadihi al-yusra ba zakai nuni ba da wato ya tsaka ta abu idan ya tsaka dama ita ce ake nuni da ita wani wanda bai sani ba sai kaga wani ya neme mai ya mata abu ma amma dai wannan mafi yawa kowa dai ya sani sai wanda yake da jahili game da abin da ya shafi karatun addini tana yiwa a samu su yara wannan ba sani bane zaka ga yaro shi kowace ma wani duka bi ma zaka ga yana haka su wannan yara suna koyo ne yace wa yaf'al hadha kulluhu fi kulli tashaqqul zaka aika ta kwatankwacin haka a kowace wato tahiyya da zakka idan tahiyya ma ka zo ka zamna hannun dama yana saman cinya dama hannun hagu yana saman cinya hagu shi ne dama shi ake damkewa a nuna wadda take manuniya a ringa kallanta kuma ana tahlikin ta ana kada ta haka ana at-tahiyyatu lillah to wajen kada ta kada ta da yake kada ta wannan ya gaiwa ya ake kada nan wajen kowa ne da irin kada shi kowa da irin kada shi to wanne ne yake daidai to Allahu a'lam kada dai aka ce ai Allahu a'lam wani daga gari yana kada haka wani kuma yana kadawa haka to tahrika aka ce bai ba wakafa akan kaifiyar aka za a yi ko kuma haka za a yi ko kuma haka za a yi amma dai ala kulli hal abin da yayi bayani yawa shine dai aka da Na'am. In ka he ka kare har karshe, he ka zo karshe kina ya sallam. Haka zo sallam ci a kuma ba wannan haka.
Akwai al-qudwa da yawa.
Zaka ga idan baka yi wani in ya zo sallam ci a ne haka kamar ya kare. Ko kuma a'a. Limam shi bi sallame mu baka ga wani shi kawai da ya ida mai shi ya. Kawai yanzu shi jira yake limam ya tsara shi ya ida.
Ka gani in mutum ya kare tahiyya.
In kai da tayya ai akwai abin da ake yi bayan tayya zan mu zo mu gani yanzu shi zan mu shi insha Allah shi da da fata an bayyana to sai malai yace sigatut tashahhud wa du'a'u ba'dahu to gashi ko yace siga da tahiyya da kuma addu'a bayan tahiyya ka gani dan mu gani a tahiyya in aka gama zaman wannan shi ma waje ne wanda ya tabbata cewa waje ne na karban ma mutun addu'a man da wani cikin sujjada haka da ƙarshi kafi da tahiyya addu'o'i da zakkai dai a nan shi ma malamin suka ce wannan waje ne na karɓa ma wato abin da ya shafi addu'a malayin yace mas'ala ta 142 yace wa tashahhudu wajibun ila nasiyahu sajada sajadatayhi sahwa yace yin tahiyya wajibi dukkan mutumin da ya manta bai yi ba tahiyya zai yi mi zai sujjada guda biyu sahwa kenan sujudu sahwa ne to nan in kai in baka yi ba tahiyya sujudu sahwa kabli zakai ko ba ne karatun mu na hadari kabli zakai kenan saboda ne saboda ragiya ne kai kenan sai kai wato kabli to in har ka salamci sai kai ba sai kai ba saboda mafi yawa kenan ba ne sosai saboda ai mafi yawa mutum zai yi sallama ne in tahiyya karshe ce amma in ba ta karshe ba ce kenan sai yi ne sai yi kabli kai ne ka zo zama na biyu zama na farko a kai raka'a biyu ka zamna wajen kai tahiyya sai ka manta kawai kai rabbi ghufrli rabbi ghufrli rabbi ghufrli ka tashi ka je raka'a ta uku sai da ka tahi ka tuna ba kai ba tahiyya kenan mi zaka yi a karshe sai kai kabli in kuma ta sallama ce sai da kai assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka manta ashe ba tahiyya ce zaka to anan mi zaka yi sai kai sujjada ba ai addini ya zo da sallah sai malai yace wa yaqra'u sirran ita tahiyyar da zaka yi kuma zaka karanta ta a asirci za a yi ta a asirci duk abin da aka ce ma asirci za a yi shi shine ka ba ka yi shi ba a cikin zuciya a ka yi shi fisa alishi gashi nan kana yi ai zaka iya karatu ba tare da ka hujjo shi ba wajen hujjawa da abin da aka ce a asirce kana iya hujjawa wani lokaci dan ka sanar ma da wani ya koya misali sani ka lura a inda kuke sallah akwai wani wanda in ya zo kawai shi shiru yake turan nan ya ka zo kusan shi zaka yi sallah da aka zo tahiyya sai kake dan yi yanda zai rinka yi ya san cewa fa akwai wani azkar da ake yi a nan idan ya tashi ya koya ko kuma a kana yi ne dan ka sanan ma mutane wani abubuwan da ake ka dan yi at-tahiyya da za ka dan bayyana kamar yadda muka gani a karatu lokacin da ake asar ta karatu kana so ka bayyana ma mutane wato inda kake karatu ko kuma su san cewa wannan wurin ana yin karatu an fahimta sai malai yace wasigatu sigar tahiyyai sai yace at-tahiyya lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan sigan malam ya kawo mana dan cikin layin najin na asali tunda wannan muka ce talkhis ne ya kawo sigogi da yawa akwai tahiyya da riwaya ta abdullahi dan mas'ud akwai riwaya ta abdullahi dan abbas akwai riwaya ta abdullahi dan umar akwai riwaya ta abi musa al-ash'ari akwai riwaya ta wato umar bin khattab akwai riwaya ta aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta ko wanda zaka gani at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi ka gani wasu zaka gani an ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alaykum wata zaka gani an ce at-tahiyatu lit-tayyibatu salawatu lillahi an gama wato kalmomin wani zaka gani at-tahiyatu lillahi wasal at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alaykum da Abdullahi dan Mas'ud ita ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نن دكزو كنا زكي تهيا ونن وسك المؤمنين وندكي يبن أبنيجي سبحانه وتعالى وندكن سنة نوني أكن سام amintuwa da tabbatuwa da wanzuwa da dukkan wasu dadodin kalmomi ga Allah subhanahu wa ta'ala at-tahiyyatu lillahi was-salawatu lillahi wat-tayyibatu az-zakiyatu lillahi duka kana nuni ne cewa dadadin kalmomi da aminci da tabbatuwa da dukkan wani abu wanda ya cancanta na tsarkakewa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukan kazo cewa assalamu alaykum ayyuhan nabi kana cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabi wani annabi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kace assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin haka amincin Allah subhanahu wataala ya tabbata a gare mu da dukkan wani bayin Allah wanda suke salihai nagartattu sai kace ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne da farkon lamari abdullahi dan mas'ud yake cewa da idan sahabbai suna salla a cikin tahiyya sai kaji suna assalamu ala annabi assalamu ala fulan amincin Allah ya tabbata ga wani amincin Allah ya tabbata ga wani sai kai suna ta ambata sunayen mutane waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karantar da su wato wannan siga ta tahiyya sai assalamu alayka ayyuhan nabi wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin idan kuma kace amincin Allah ya tabbata a gare mu da dukkan wani bawan Allah wanda yake salihi ka hada kowa da kowa gabaki ɗaya daga cikin al'umma musulmi wanda suke wato nagartattu da kuma wannan shine sigoyin duk kowace siga in kai wato tayi duka sun tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana da kyau ma mutum ka hadace duka wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan kuma inda muka ce sunna idan ta yawaita ya ake ana so ka ringa tantancawa wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan dan kanka zamanto ka tsaya da tsiya kullun ya zamanto ita kadai kake to bancin idan kai tahiyya abinda zai biyo baya shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai shi ma wannan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati manzon Allah ya koya ma sahabbai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma ya rasulullah sun san ka koya mana yanda zan mu yi maka sallama dan da zaka ce assalamu alaina wa alaikum assalamu alayka ayyuhan nabi kaga kana yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama sai yace to yaya zai mu yi maka salati ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da su wannan salatin yace qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya musu wato wannan salati kinan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zakai shi ma yana daga cikin ababen da zakai yi su a cikin wato tahiyya shine nan malam ya kawo mana yace bancin kaga mu wannan yace wa yusalli ba'dahu ala annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sai kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati kinan shine kai salatul ibrahimiyya shi ma akwai sigogi wanda suka zo daban-daban kamar yadda malam al-Tahir nashi kuma ya kawo mana irin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ko kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ko kuma Allahumma salli ala محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما دي متنكر يهوت غونا لديني أبن جاء كرن تري ثبت من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي شيدا أيت شيدا ينكر كأوكو ونسلاتي دبنك تشيدا كي أولنا نقولي salatin da manzo ita ibada kullum muna hadi ibada tauqifiyya ce me tauqifiyya shine haka yanda aka sabko ta haka ake so kai a wajen wannan yanzu al-sujada aka ce kace subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kaga baka dauko ko wani lafazi daban kai zaka yi kabbara aka ce kace Allahu akbar baka zo ka ce kace Allahu azim ko Allahu a'zam in kai aibi ba saboda bayan da aka ce kai ba to haka atahiya tahiya da yanda sigogin da aka karantar in ruwaya ta sha banban matakar jidda su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kidan yau kai wannan wani lokaci kai wannan haka salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce ma ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko mun wani kuma bayan shi ko mun an ce ma kyawu gare shi ko wani bai kai ba kyawun wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi yafi kowanne kyawu yana sai kai salatul ibrahimiyya sai malam yace na'am
fil alamin
da shi ne ai su malamai suna bayani cewa ba a cewa fil alamin innaka hamidun majid eh a ƙarshe ƙarshen da suka zo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid mafi yawa ya zo innaka hamidun majid duka ruwayoyin kenan fil alamin innaka hamidun majid wannan ƙarin fil alamin shine babu shi aka ne malamai sun yi nasi akan wannan cewa ba a cewa fil alamin sai dai kace innaka hamidun majid kai an fahimta sai malam yace wa in shi'ita al-ihtisab in ka so kuma ka takaita irin siga wanda ta zo takaitacciya kana iya kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid an fahimta yana wannan in kai na takaice wannan salatul ibrahimiyya sannan malam kenan mun yi tahiyya mun yi mene mun yi salatul ibrahimiyya sai yace summa yatahayyar fi hadha at-tashahhud min ad-du'a al-warid a'jabahu ilayhi fa yad'u Allah biha sannan mutum ya zabi ya kirjadi addu'o'i wanda suka burge shi suka kayatar da shi irin addu'o'i wanda suka tabbata ka roki Allah ne bacin kai wannan nan akwai wata addu'a da ake yi Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnat al-mahya wa al-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal nan malam bai ka mana ba ita dan me yasa anan gaba dan me yasa yauwa ba ta yi karshe ba ce shine nake so da madan mu fahimta a tahiyya ta farko abinda ake so kawo tahiyya da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in imam bai taso kana iya ka ƙara da wata addu'a amma waccan addu'ar da zaka roki Allah ya kare ka daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal wannan sai a tahiyya ta yau ta karshe ake yin ta saboda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yanzu yin tahiyyar wannan sabai suke cewa yanda kake gani yana tashi kaman ma bai yi ba wasu azkuru azkar da yawa daga yayi tahiyyar kawai ya tashi wani lokaci ka ce ma tahiyya ce kadai banda salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kinan wancan addu'a da zaka yi ta ne a tahiyya wanda take wato ta karshe kamar yanda malam zai ƙara kawo mana wato bayani wato game da ita kinan in kai wannan lokaci sai in kai wannan kinan shine sai ka zaba addu'a da kake so kai in liman ya tashi kuma sai ka bi liman in liman ya tashi sai ka bi liman kinan shi ita ce mas'ala ta 147 kinan za mu tsaya a kanta insha Allah sai dai zuwa gobe وإذا سأتفتا بنا مكفت إليه الله وملادا أذكري الله غفرتا منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله